A ci gaba da kokarin ganin an kawar da yan bindiga masu satar mutane domin neman kudin fansa da suka addabi jihar Niger Nigeria. Gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da wata rundunar yan sintiri da aka baiwa horo na musamman ta yadda za su yi yaki da waɗannan yan bindiga. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samar da waɗannan ƴan sintiri da za su gudanar da aiki tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro domin hakan zai taimaka gaya a yaƙi da waɗannan ƴan ta'adda, in ji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen ƙaddamar da waɗannan ƴan sintiri.
Na farko ka gansu a uniform kilan da baka yi tsammani ba, gwamnatin jiha ita ta kawo wannan uniform. Wannan shine mataki na farko da aka taba yin haka ga wannan special vigilante corps. Na biyu kuma a yau din nan da suke fita akwai appointment letter wanda governor yace a basu a matsayin ma'aikata na jihar Niger. Na uku, duk wani abu da zai same su wajen aiwatar da aikin su na tsautsayi ko hatsari, gwamnatin jihar Niger ita za ta dauki nauyi.
Kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce sun zabo ƴan sintirin ne daga kungiyoyin da suke taimakawa jami'an tsaro a jihar.
Wanda muka kira ne yanzu 160 ne, kuma next batch za su zo ko next week, kuma haka za mu ci gaba sai mun samu dukkan kungiyoyin da an masu training an sa su karkashin kungiya guda ɗaya. Kuma gaskiya mun fi mun fahimun ga su da train da aka yi musu, domin ai train na sai da za su kare haƙƙin ɗan adam, sai da za su yi information gathering.
Nasiru Muhammad Manta shine kwamandan kungiyar ƴan banga a jihar Niger ya ce za su taimaka domin tabbatar da zaman lafiya a jihar.
Wa'annan ƴan ta'adda da ke cikin wannan wuri domin gurɓata al'amura da ke faɗin wa'annan wuri yana ɗaya daga cikin dama da kuma gona bacin ranshi da sarakunan jihar Niger na al'adun gargajiya da hankalinsu ya tashi ko kuma bacin rai a gare su, domin a tabbatar da cewa squadina da wannan aka tara a tabbatar da cewa za su yi aiki tukuru domin neman zaman lafiya a jihar Niger.
Fata dai al'ummar jihar Niger su ga canji a sakamakon waɗannan ƴan sintiri na musamman da gwamnatin jihar ta samar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Minna a Najeriya.